أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو جمعة 13 da watan Zulqa'ida shekara ta 1444 Hijriya wanda ya dace da 2 da watan 6 shekara ta 2023 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai dumbin albarka shine Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala afdalu kitabun ba'ar kitabillah muna cikin kitabul adhan zan mu tashi babu na 159 babu na 159 babu al-infitali wal insirafi an al-yamin wa shimali baban da yake bayanin al-infital kan mu manta cewa al-imam al-bukhari yana biyo mu ne da sha'anin sallah daki tun daga farkonta daga kiran sallah har zuwa a sallah mai gabaki daya ya shammalo dukkan komai shi yasa ake kiran shi da al-jami da shi da as-sahih muslim wannan a rage ta karan zai hana sauran su da su jini take cewa kafin mu karanta shi akwai adab da zan mu karanto cikin eh mu ka rage su kuma eh na bayan shi mun karanta shi mun yi shi bayan mun yi shi kuna gangadi ko ai dai ko kuna gangadi aka yi ya wuce da na karanta hadisi na san masailikin ma ina tana abinda muka kawo kan shi hadisin da muka kawo har mun yi bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abuwan gane na sadaka na zakayan mance dan saboda bai cin zakaki sai gaugawa ya ketara mutane ya wuce zan mu karanta wasu abubuwa daga cikin duddaran na ce zan sajjala shi to sajjala kusan fa'ida zatta ba kowa bane zai samu kuma wanda yake amfani da waya ma ba kowa bane a aikawa zai saurara amma aka karanta su mutun zai fa'idanta sosai wasu abubuwa ne wanda sun shahi ladubba na ilimi kuma su wannan ban mu gajiya da karanta su dan kullun su kamar wasa niyya ne ga dalibi wasa niyya ne su wannan abubuwan na sha'anin ilimi adabu talibul ilimi na samahatu Sheikh Ahmad ibn al-Murabid ash-Shinkidi nan gurin a cikin ladabi na gaba yake cewa tahammulul mashaqqa fi sabilil talibi jurun wahala a cikin neman ilimi ladabi na gaba yace babu shakku dukkan ladabban nan da muka ambato da an ambace saran na sajala suna aika yace a cikin su akwai wahala balle ma a karan kai ita rai ita zuciya za ta ji akwai wahala sai dai akwai ka'idar da ake cewa man arafa qadara ma yadrub hana alaihi ma yabzul wanda ya san kimar abin da yake nema to abin da zai bada yake mishi sauki in ka san kimar abin da kake nema bai maka tsada yace anan gurin ne malamai suke tawasiya ga daliban ilimi su yi jimri su yi hakuri akan dukkan wahalhalun da zasu game da su cikin hanyar neman ilimi da wahalhalu asalin duka yana koma maga zuwa ga annabin Allah annabi Musa laqad laqina min safarina haza nasaba mun sha wahala a cikin wannan tahiyyar tamu to ga annabin Allah wanda shi kari ne yake nema mun san cewa daraja ta annabta matsayin ta ga yadda yake yace fala budda min ta'abi babu makawa sai mutun ya sha wahala da tsanani allati yatajashamu hashakhsu fi sabili talibi ilmi wanda wajibi ne mutun ya zage damtse akan haduwa da wannan wahalar cikin neman ilimi wal shuyukh indana fil biladi malamai a wajen mu suna da waƙe suna cewa lahu tagarrabu tawada wa tabi wa ju'u wa hun wa asi hawaka wa tari yace lahu dan saboda ilimi ne tagarrab kai ba kunta wa tawada ka kaskantar da kai wa tabi kai biyayya ga malamin ka waju ka jure ma yunwa wa hun ka jure ma wulakanci wa as hawaka ka saba masan zuciyarka wa tare kuma kai kiwo wajen neman ilimi yace ta yura haluka ha ga halinka kamar yadda malamai suka faɗa isbir ala marri jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi wasfaratihi har zuwa karshen dai akan jure ma wahala bayan ya kawo asarar da maganganu na magabata da dama sai yake kawo mana a karshe yake cewa fala budda izan babu makawa to li dalibil ilmi ga dalibin ilmi an ya tahammala masa'ib akan yayi hakurin wahalhalu wal mashaq da tsanani fi sabili tahsilil ilmi wajen hanyar neman ilmi wanda mu yanzu yar wahala kadan babu wata wahala mu da zan mu ce a wannan zamanin muna shan ta neman ilmi amma wannan yar kadan kin da za a samu ita ce ake kasawa to wannan kin karan kanta mutun in ya nan gurin idan a cikin satin can akwai karatun da muka yi wanda mai littafin nan na dalibul ilmi bainal waham wal haqiqa yace in kana son ka karanci abinda zai tawasa maka himmaka wajen neman ilimi ka karanta wahalhalin da malamai suka sha da kuma kissoshin su game da ilimi to babban malami Abdul Fata Abu Gudda yana da littafin wanda ake ce mishi safahatun yake cewa min sabarul ulama ala shada'idil ilmi wat tahsil safahatun min sabarul ilm min sabarul ulama ala shada'idil ilmi wat tahsil wahalhalu da malamai suka sha da juriya da suka yi wanda shi zan karantawa in mun gama zuhud inda lokaci wanda wannan kullun yana ƙara ma dalibi himma yana ƙara ma malamin kanshi himma akan neman ilimi kasancewa kai ba komai kake ba in kana jin abin da su suka yi da jurin da suka yi na gaba yake cewa babu makawa mutun sai yayi kokari ya kiyaye muahadatul ilmi wa taqidihi bibiya ilimi da kewaye shi da darme shi in ka ji wani abu a bakin malami ko kuma ka ji wata fa'ida ko ka ji wani ilimi da gaugawa rubuce shi wannan zai zama na ya tabbata a cikin kwakwalwarka har abada malamai ya shahara a gare suke cewa al-ilmu saydun war kitabatu qaiduhu qayyir su yudika bil hibalil muwassiqa fa min al-jahalati an tasir hamamatan wa tasmiha bain al-awani mutlaqa yace ilimi harauta ce in ka harauto abinda ke darme maka wannan harautar shine da baibayin shi shine rubutawa ka harauto abun harautarwa to darme shi samu sa da baibayi ka kamo barewa ba ka kamo ta ba ka je ka sha wahala ka ta daji ka bi ta ka kamo sai ka zo kuma ka sake ta ba darme ta koma inda ka kamo ta to wannan yake cewa su yi duka bil hibalin wasa ga to harautarka in kana so ta zamana to ka darme ta da igiya mai kwari to haka ilimi duk abinda zaka ji ka karena shi na fa'ida ka rubuta shi yace fa min al-jahalati na daga cikin jahilci ka harauto da kurciya kuma sai ka zo ka sake ta a cikin dabbobi na zaman gida ka sake ta tahiyyarta sai nan yace talkhis takaice dukkan mafi muhimmancin dabi'u na ilimi ladubba na ilimi guda 10 da ya zano alitahin ya zano ladubba na ilimi guda 10 na farko ce tasihun niyya gyara niyya na biyu tsoron Allah na uku shinhuda zuciya akan cewa neman ilimin nan abu ne mai tsawo ba in yi dan lokaci kadan ba in zama malami in zama na in fara karantar da jama'a a'a ka dauka cewa abu ne na tsawon rayuwa na har abada an tambaye Ahmad ibn Hanbal har zuwa yaushe kake tsaye neman ilimi yake ce musu Allah mushi rahama radda kuka sani kabari tadarruji fi qada'u shawagil yanki dukkan wasu shagulgulla wanda suke shagaltar da mutun gami neman ilimi kowa a cikin rayuwa yana da shagali yana da lamurra to amma kasancewa shi ma wani shagali ne wanda ba na yardawa ba a tadarruji fi tahsili bi da sanni cikin neman ilimi da kadan kadan ba zari ba duk wanda yayi zari baya samu komai ba a cikin shi alhirsu alal fahmi kokari da kwadayi akan fahimta duk abin da zaka kai kokarin fahimta shi ko kana cikin karatu kaga wani abu kace kai kawai wannan muce shi tunda dai na fahimci sauran a ka rubuta shi ka tambaya ka tabbatar da duk littafin da ka wuce duk safha da ka wuce ka mata fahimta ta hakika wanda baka tsoron kowa zaka iya koya ma alhirsu alhibz kokari akan kwadayi akan har da cewa mun gani a cikin dalabul ilmi ya ce la budda min alhibz alhirsu alal muzakara kuma kokari da kwadayi akan muzakara kitabatul ilmi wa tadwinihi rubuce ilmi da tabbatar da shi sai kuma juri da hakurin abinda mutun zai gamu da shi na wahalhalu cikin neman ilmi wannan sune da dubba guda 10 da ya zanu a takaice Allah madaukin sarki ya ba mu ikon dabbaka su al-imam al-bukhari Allah mushi rahama ke cewa babul infital baban shari'a wal insirab da tahiyya dai anil yamin daga dama wa shimal da hagum liman ya ga masalla wannan maganar liman ake yi kamar yadda muka faɗa bukhari yana dauko mana lamarin sallah tun daga kiran sallah daki har zawwa nan inda muke kuma tambayar da na yi akwai wanda ya samu amsar ta kan cewa wannan abuwa bikin da yayi ta kawowa akan wannan abubuwan me ya amsa shi matsalar nema ba a yi balle a ce ba a samu ba nema ba a yi matukar mutun da yana bincika zai samu Matukar mutun ya yawaita bincike, akwai guraren da za a iya samun abin cikin gaugawa ga wanda ba sai mutun ya sha wahalar bincike ba. Zan mu gansa a yau, zan mu ji amsar da Al-Hafiz Ibn Hajar zai bada karkashin wannan babin a ƙarshen shi. Ai, al-infilat ya fara tun daga farkon sha'anin sallah har zuwa ƙarshen ta. Mun ga ya kawo mana tahiyya, ya kawo zikiran bayan tahiyya, ya kawo azkar na bayan sallah, ya kawo dukkan abubuwan da suka shafi sallah. To yau kuma in sallah ta gama, tashi zakai ka tahiyyar ka, ka bar wannan gurin. To kuma tahiyyar ta wani waje zakai? Ta dama liman zai tahiyyar shi ko kuma ta hagun? Ba ana magana ba akan in ka sallame, in ka sallame cewa ka kalli nan ko ka kalli nan in zaka zamana, wannan kowanne ya tabbata. Ko kuma ka kallo mamu, ba wannan ba ake magana nan. Ana magana ta an gama sallar tashi zakai ka bar gurin ka tahiyyar ka, daga wani waje zaka bi? Ta dama zaka buka tahiyyar ka ko kuma tana hagun in ka zaka buka tahi? Shine baban da al-Imam al-Bukhari ya kulla, kuma zai ba mu amsa a sunnar ma'aiki alayhi salatu wassalam. Yace wa kana anasun Anas dan Malik ya kasance yan fatil yana tahiyya shi an yaminihi wa an yasarihi, da dama shi da hagun kin shi. Wa ibu alaman ya tawakha, kuma yana aibanta ga wanda ke kirdadu. Ya tawakha ay yataharra, wanda ke kirdadu aw ya amidu linfital, ko kuma yake gangancin shari'a. An yaminihi gami da dama shi. Anas dan Malik ya kasance yana, in ya gama sallah yana tahiyya shi ko ta dama shi ko ta hagun kin shi, kuma yana aibata ma wanda ke ganin cewa dole sai ya hutir ya tahiyya shi ta dama. Wannan asar kin da Bukhari ya kawo daga buɗe babu me yake nuna mana? Yana nuna mana zabin shi shi Bukhari. Yana buɗe babu ya kawo asar, yana nuna zabin shi ne kan cewa ana iya tahiyya ta dama ko ta hagun, duka ɗaya ne. Kuma hadisin da zai kawo zasu nuna haka. Hadisi na 852 al-Imam yake cewa haddathana Abu al-Walid haddathana Shu'ba an Sulaiman an Umarata ibn Umayyah an al-Aswad qala, yake cewa qala Abdullah, Abdullah yake cewa, Abdullah ne shine Abdullah ibn Mas'ud, yace la yaj'alu ahadukum lishaytani shay'an min salatihi, kada dayan ku ya sanya ma shaydan wani abu na sallar shi. Yara anna haqqan alayhi, ya rika ganin cewa haki ne akan shi. Allah yan sarifa illa an yaminihi, ba zai tahiyya shi ba sai ta dama. La qadar aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na ga manzo annabi sallallahu alaihi wasallam kasiran yan sarifa an yasari, so diyawa yana tahiyya shi ta hagu mukin shi. Kenan ka gani nan gurin yake tabbatar da dukan. Abdullah dan Mas'ud kenan, na hadisi ne Bukhari ya hudu, ba marfu'i ba mauqufi, amma yana abun nan lahu hukumur rafi'i, tunda ya danganta abun zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam. Shine wanda ake cewa mauqufun lahu hukumur rafi'i, sahabi shi ya faɗa abun shi amma ya danganta abun zuwa ga annabi, duk da ba annabi yace kaza ba. Ibn Abi Shayba yayi ruwaya daga Waki'u, daga Sufyan, daga Suddi, asar din wancan da aka ambato. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yan sarfi yana tahiyya an yaminihi daga damashi. Nisa'i da Muslim da Imam an-Nisa'i sun hudu suke cewa aksaru ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarfu an yaminihi, mafi ganin da nayi annabi so diyawa yana tahiyya shi ta damashi. A cikin as-sahihi na Ibn Hibban daga hadisin Qabisa ibn Hulayb ibn Hulb daga baban shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana limanci sai kasance daga bangaren shi duka gaba ɗaya yake tahiyye shi. In ta kama ta dama ya tahiyye shi ta dama, in ta kama ta hagun ya tahiyye shi ta hagun. A cikin sahihi Ibn Hibban yake babul qunut, yace Abu Dauda ya hudo da Ibn Majah da Tirmizi suke cewa sahal amrani ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lamarin duka sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dukkan su ga hadisan sa a Bukhari da Muslim, ko wannan ya halitta tahiyya ta dama ko ta hagu mikin gabaki daya. Ibn Majah ya hudo da sanadi ne karhi daga Amr ibn Shu'ab daga baban shi da kakan shi, yace yanfatilu an yaminihi wa yasarihi fi salah, yana tahiyya shi ta dama shi da ta hagu mikin shi cikin sallah. Hadisi 931 cikin Sunan Ibn Majah. Sannan Bukhari sai ka mana da sanadin shi na Sulaiman, na Sulaiman daga Umara ibn Umayyah daga Aswad yace Abdullah ibn Mas'ud yana cewa kaza. Yace sai hukuncin baban, hukuncin baban wannan cewa mai sallah imaman wa gairuhu liman ko wani shi yana iya tahiyyar shi min jihati hajati, ta huskar da buƙatar shi ta kama, wa illa ta huskar da buƙatar da yaga yana da buƙata, cewa ta dama yake da buƙata, ya aje takalman shi masalan ta ƙofa ta dama zai tahiyyar shi ta dama, ya aje takalman shi ta ƙofa shi ta hagu sai tahiyyar shi ta hanya hagu, duka wannan an halitta mishi. Wa illa in ko bai da wata buƙata fa yaminihi, to ya gabatar da dama, li annaha aula, dan ita ta hidacewa. annabi ya kasance wani lokaci yana aikata wannan wani lokaci yana aikata wannan sai kowanne daga cikin sahabbai ya bada labari da kudirin shi kan cewa abinda annabin nan ya aikata shine mafi yawa sai ya nuni akan halaccin hakan kin wala karahata fi wahid minhum amma babu karhanci cikin kowanne daga ciki karhancin shine abinda ibnu mas'ud yake faɗa shine ga wanda ya sa a ran shi cewa dole ne ya huta sallah ta dama ko kuma ya huta tahajjum in ya sa wannan karhancin ya sa wannan a rai shine zai kasance ya zamana makaruhi ne ina a takaice ta huskar da ya kasance liman yana da bukata ko mamu yana da bukata ya tahiye shi ta wannan hanyar zai huta kuma kowanne halaka ne babu makaruhi in ba ya kasance ba da wannan abin da kaidin da Ibnu Abbas ya faɗa Allah mushi rahama nan al-Imam Ibnu Hajar Allah mushi rahama yake cewa a cikin ruwayan Muslim yace aksar ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarfu an shimalihi mun ga aicin cikin hadisin da muka kawo cewa mafi yawaicin da naga huta annabi yana huta ta dama shi to kuma ga sahihi Muslim yace mafi yawaicin da naga annabi yana huta ta hagu mikin shi mafi yawaici kenan nan an samu asar biyu kowanne ya ce mafi yawaici ta dama wannan ya ce mafi yawaici ta hagu to nan gurin an samu abin da ake cewa muktalaful hadis cin karo da juna tsakanin hadisai guda biyu wanda in mutum bai ji bayani ba zai ga cewa hadisin ɗaya ya tada ɗaya ne wanda wannan ko ba haka bane Ibnu Hajar zai bada amsa yace amma ruwayar Bukhari da take ta Anas da muka yi nuni a wajen ta a wajen Muslim yace a tsakanin ta an gama da wannan ruwaya akwai cin karo da juna amma Nawawi yake cewa yujma'u bainahuma bi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yafalu hadha taratan wa hadha tara za a hada kansu tsakanin cewa annabi dai ya kasance yana aikata wannan a wani lokaci kuma yana aikata wannan a wani lokaci to kowanne daga cikin marawaita sai ya rawaito abinda shi a kudirin shi yake ga shine mafi yawa Abdullah dan Mas'ud kudirin shi yake ganin cewa mafi yawaicin tunda ai ba kilga akai ba irin wannan kirdado ne abinda annabi yayi a zuhra yayi al'asr yayi magaraba ba tsaya bai yayi ta dawwana cewa so kaza ya huta ta dama ko so kaza ya huta gum sai ya kudirta cewa ya gani shi a fahimta shi hutar shi ta dama ita tahiyawa Anas shi kuma a ganin shi cewa a fahimta shi ta hagu ita tahiyawa kuma kowa ba da labarin akan kudirin shi ne dan kirdado ne kirdado kuma kowa daidai abinda yake tunani zai bada yace sannan kuma Ibnu Hajar yake cewa ko sannan kuma idan aka samu cin karo da juna tsakanin hadisin Ibnu Mas'ud da Anas dan Malik sai mu rinjayar da hadisin Abdullah dan Mas'ud Abdullah dan Mas'ud nake so ba abin nan ba yace dan saboda me yasa wannan yana daga cikin abin da ake cewa wujuhu tarjihu bainal ahadisil mukhtalifa kuskoki na tarjihi tsakanin hadisan da suka ci karo da juna hadisai dama an sun ci karo da juna an samu mukhtalaful hadis hanyoyi guda biyu ne akan tariqal malaman usulul fiqh da malaman hadisi sabanin malaman hanafiya sun tahi akan cewa kuma jumhurin malamai shine daidai cewa jam'i abinda Nawawi ya faɗa kenan yujma'u bainar ruwaya shine in an samu hanyar jam'i kyakkyawa kuma jam'i yana da wujuhul jam'i da dama sai kuma an-nasakh shahiwa daga shahiwa an ba a same ta ba sai a je zuwa ga tarjihi wanda yana da sukoki sama da 100 da wani abu to daga cikin huskokin tarjihi shine kasancewar rinjayar da maganar babban sahabi ga maganar karamin sahabi in an ci karo da juna tsakanin hadisai anan gurin shine aka samu yace sai mu rinjayar da magana Abdullah dan Mas'ud dan shi yahi sani kuma shi yahi shekaru kuma shi yahi girma kuma shi yahi lazimtar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zaman shi a kusa da annabi cikin sallah yahi gami da Anas Anas yana yaro ne duka akai ta wannan abu yara ko sanin mu ne cewa su in sun zo galibi ba suke zawwa gaban liman ba sai til liman sai Abdullah dan Mas'ud sune manyan malamai dole su kasance gaba gaba daidai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sanadin kuma da Anas ya zo akwai wanda an yi magana akan shi an dan raunanar da shi shine al-Imam Suddi kenan a takaice dai dukkan su kowanne ya halitta kowanne ana yi amma kuma in ana rinjayarwa maganar rohin rinjaye ita ce magana Abdullah dan Mas'ud wacce ce magana Abdullah dan Mas'ud ita ce ta dama dai ta dama ita ce mafi yawaicin abun gakin shi yana tahiya ta dama kene ita ake rinjayarwa amma duka ba wai dan a ce ba wallahi ne in an yi wancan lahi ne ko wancan lahi ne kuma cewa an yi ittifaki akan cewa ya saba an samu cin karo tsakanin ruwaya kuma in muka dauki ruwaya Abdullah dan Mas'ud ita ke dacewa da zahirin hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me yasa dan saboda annabi alaihi salatu wassalam gidan shi ya kasance ta jihar hagumkin shi kamar yadda ya gabata sannan ya bayyana cewa ana iya hada huskokin hadisan shine a ce mafi yawaitin tahiyar shine tahagumkin shi idan an kalli halin sallar ko kuma a ce mafi yawaitin tahiyar shi tahagumkin shi an kalli ha'ashi da yadda yake fuskantar sallar shi bayan ya sallame wannan a takeice dai mas'ala ce wadda babu wata matsala akan ta duk wanda mutum ko liman ko mamu ya ga ta gyara shi ita zai dauka ya tahi ko tahagum ko ta dama sai babe na gaba babe na 160 daidai al-imam Allah mushi rahama da jin kai al-imam al-bukhari kenan yace babu ma ja'a fi umin nayyi wal basl wal quraf baban dake bayanin abin da yazo cikin tafarnuwa danya da kuma albasa da abin da ake cima al-quraf nan kamar yadda muka yi bayani yan uwa duk lokacin da mutun ya san da qa'iq na ilimi dake cikin sahih al-bukhari wallahi bakin shi ba zai yanke ba game da yima wannan bawan Allah addu'a ta rahama da jin kai nan gurin ya biyo mana sallah daki daki ɗaya bayan ɗaya bayan ya kawo mana ita tun daga kiran sallah har zawwa a sallame mu ga baban ƙarshe me yace mana al-infital wal insiraf an gama sallah an tahi ya ƙare magana sallah gabaki ɗaya bai bara maka komai ba ga mai hankali dada kuma zai shiga wani abu daban abin da ya shafi hukuncin masallacin shi karan kanshi tunda an gama sai kuma abin da ya shafi abwabul masajid shine kuma yace babu ma ja'a fi sum abin da yazo cikin tafarnuwa danya da abun nan da albasa da quras nan al-imam ibn hajar Allah mushi rahama da jin kai yake cewa hazihi tarjuma wallati ba'da min ahkamil masajid wannan baban da bukhari ya kawo da wanda zai zo bayan shi hukunce hukuncen da suka shafi masallaci ne amma tarjumomin da suke gaba kulluha dukkan ta min sifati sala na suffa salla ne lakin munasabata hazihi tarjuma anan gurin tambaye da nayi tayi ba a samu amsar ta ba shine kasancewar a cikin wasu ba'adun nusakh ba cikin kitabul azan ba abwabu sifatu salah a cikin galibun nusakh na sahih bukhari dake hannunku da wanda ke hannunmu duka an sha babu wannan kitabin akwai baban da al-imam al-bukhari ya rubuta babu bayan kitabul azan kin ya aka kare shi abu ana gama abubuwan da suka shahi al-azan sai ya buda abwabu sifatu salah duka wannan hadisan sun shiga abwabu sifatu salah ne ba kitabul azan ba illa iyaka a nusakha da suke hannunmu gaba ɗaya babu wannan abwabin babu wannan tarjuma yace lakin munasabata hazihi tarjuma wa ma ba'da hali zalika min jihati annahu banasifatu salati ala salati fil jamaa abinda ke munasabar wannan baban ambata abinda ya shahi masallatai bayan an gama suffa sallah yace ya kawo mana abinda ya shahi suffa sallah cikin jami'i anan gurin shi yasa lam yafrun ma ba'da kitabul azan bi kitab abin da yazo bayan kitabul azan bai mishi suna da kitab ba bai ce ba kitabu sifatu sala a cikin nusakh din ma da nake magana sun ce ne abwabu sifatu sala babu buka ba yanzu muka zo jerin a kitab din da ke cikin bukhari kitabu ilmi kitabu kaza kitabu kaza kitabu na 10 shine kitabul azan ba ayi kitabu na 11 ba cewa abwabu sifatu sala na 10 shine kitabul juma'a wanda zan mutar da mun kare wannan hadisan masu da suka yi saura kenan abwabu sifatu sala bukhari bai kebance shi ba da kitab da sunan kitab bayan kitabul azan me yasa yace li annahu zakara fihi ahkamul iqama dan ya ambaci hukunce hukuncen iqama sannan da sahu sannan da jami'i sannan da siffar sallah yayin da wannan dukkan su ya kasance akwai alaka juna tsakanin sa da tsakani kuma ya hukunci farala ce ta halarta jami'i sai wanda ya halarci jami'i ne duka wannan abubuwan zai same su ta huskar umumi sai ya dace anan gurin kuma ya kawo abin da suke ake maganar cewa jami'in wannan ga abubuwan da suke hana ka halartar ta in har kana son ta ka nisanci wannan abubuwan da za a zano maka cin su ta hormuwa da sauransu yace da kuma wanda sallar ba ta wajaba a kansu ba sai yara kanana da wanda ana so mustahabi ne a kansu sai biyo su da mata su ne mata sai ya bujo ciko wannan tarjumomin ya cika kitabu sifatu sala da su Bukhari Allah mushi rahama wajen kulla babi yana da zurhin ilimi kuma wannan fahimta Qur'ani dan saboda Qur'ani shi yake da wannan tsarin duk sura ko aya da kaga Allah ya jiran tota akwai kyakkyawan tanasub wa tarabut baina suwar wal ayat kyakkyawan rabadi wannan shine abin da al-Imam yake faɗa kalkashin wannan baban na wannan hadisi baban da al-Imam al-Bukhari ya kawo sai kawo mana Allah mushi rahama da jin kai yake cewa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam da fadar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan nan daidai yake a gaba game yake da cewa babu ma ja'a fi thumi annayi wal basl wal quras yace wa qaulun nabi duka kalkashin baban yake baban kuma zai yi bayani akan fadar annabi cewa man akala thuma duk wanda ya ci tawarnuwa wal basal da albasa yace minar ju'i saboda yunwa agairi ko wani shi fala ya karbanna masjidana kai kusanci masallacin mu sai ya huddo mana daga cikin wannan baban hadisi daga dan Umar da Jabir da Anas amma hadisin dan Umar shine abinda Bukhari ke cewa Allah mushi rahama hadisi na 853 haddathana musaddadun haddathana yahya an ubaydullah haddathani nafi an ibn umar anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada fi gazwati khaybar a cikin yakin khaybar nan ya ba mu tarihin hadisi ne duk annabi alaihi salatu wasalam in ya hadu magana malamai sun hadisi suna da tsarin bincike da fahimtar a wace shekara ne ya hadu wannan maganar me amfanin abin dan an samu cin karo nasikh wal mansukh a ga wane ya rigayi wani zawwa irin wa'annan su sun hita makama mai binciken tarihin da annabi ya hadu magana dan gashi kyarar an hada ce fi gazwati khaybar a yakin khaybar ne ya hadu wannan abin duk abin da muga an hada cikin ilimin hadisi da amfanin shi da fa'idar shi cewa ranar khaybar ne malaman hadisi sun san abin da yake taimaka musu kan abin yace man akala min hazihi shajara duk wanda yace wannan itaciya yace ya anithuma yana nihin taharnuwa fala ya karbanna masjidana kayi kusanci masallacin mu wannan al-Imam Muslim ya huddo shi yake cewa fala ya karbanna al-masajid kayi kusanci masallatai kenan ba masallacin mu ba wannan kirare ne a ruwayar Muslim ya nuna cewa dukkan masallatai ba hay masallacin Annabi alayhi salatu wassalam kadai ba dan ba yana labada labari ga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kadai an rawaito cewa Annabi alayhi salatu wassalam ya doki ya riki masallaci a wannan lokacin amma bai ba na masallaci a wancan lokacin sai dai abin da yake nan ita du'a tsune wanda aka kewaye ake yin sallah a gurin su kuma ya hana a kusanci wannan gurin a lokacin da mutum ya tattawarnuwa hadisin da al-Imam Muslim ya huddo yana nuni ga abinda hadisin Abi Nadara abinda Muslim ya huddo daga hadisin Abi Nadara daga Abi Sa'id yake cewa malamna ud an futihat khaybar ba mu komo ba lokacin da aka yi yakin khaybar sai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fada cikin albaqala mabungura kasa ita ce tafarnuwa da albasa dan mutane suna cikin tsananin jin yunwa suka ce muka ci mai yawa daga cikin ta ka san abin da zai nuna maka tsananin ya kai tsanani tafarnuwa maganin yunwa mai zakai amma da yake ya kai tsanani yunwa ta kai yunwa ake amfani da ita suka ce he muka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji warinta sai ya ce duk wanda ya ci wannan itaciya mummuna al-khabisa mummuna fala ya karbanna fil masjid kada ya kusanci masallaci sai mutace suka ce da yace al khabisa ya suka ce hurrimat hurrimat an haramta tafarnuwa an haramta tafarnuwa sai labarin ya kai ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi tsaye yace ya ayuhan nas ya ku mutane innahu laysa bi taharimu ma ahallallah bai banni da damar haramta abinda Allah ya halitta ba haramta muku nayi ba walakin na shajaratun akrahu rihuha sai dai itaciya ce da ni ina kin warinta banni san warinta ba haramun bane dan yayi amfani da al-hadis al-imam ahmad wannan a cikin muslim haka yake hadisi na 565 al-imam ahmad ya huddo hadisi ta hanyar makil ibn yasa yake cewa mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani bulaguro namu muka sabka wani masabki mai yawan tafarnuwa mutane daga cikin musulmai suka samu wannan tafarnuwar sannan suka zo wajen sallata suna salla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hana su sannan suka zo bayan haka zuwa ga masallaci sai ya juwarinta sai annabi ya hadu wannan magana cewa duk wanda ya ci tafarnuwa kada ya kusanto mana masallacin mu amma hadisi na gaba hadisi na Jabir an kawo shi ta hanya biyu na farko hadisi na 854 al-Imam yake cewa da sana Abdullah ibn Muhammad haddathana Abu Asim hadda akhbarana ibn Jurayj akhbarani Ata qala yake cewa sami'tu Jabir ibn Abdullah naji Jabir dan Abdullah qala yana cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akala min hazihi shajara duk wanda ya ci wannan itaciya ka gana annabi tana nan ne yayi nuni zuwa gare ta shi yasa ya musu ishara min hazihi shajara yace yuridu thoma yana nihin tafarnuwa fala ya bishana kada ya lullubo mana fi masajidina cikin masallatan mu ma'ana kai ya taho masallatan mu kunna sai muka ce ma ya ani bihi me yake nihi da wannan magana kala sai ce ma urahu ya ani illa ni'iha ba ni ganin abinda annabi yake nihi sai kawai dan yatta yake nihi ba da hafa ba wa qala makhalid ibn yazid daga ibn jurayr yake cewa illa natnahu ina ganin warinta ne yake ki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka wannan ruwaya sarihiya ce ita ma kyarara akan cewa masallatai gabaki ɗaya ake nihi ba masallaci na annabi kadai ba alaihi salatu wassalam dan yatta ita ake cewa annayyi wanda ba a dafa ba Abdullahi dan Umar wataran cikin hudu bashi ya tashi yake cewa ya ayuhan nas yace innakum ta'kuluna shajarataini la arahuma illa khabisaini khabisataini kuna cin itaciya guda biyu babu ganin da nake musu sai mummuna ne mummuna ba yana nihin haram ba hazal bafar wasun wannan albasa da tafarnuwa yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya samu warinta cikin masallaci sai yayi umarni a hudda mutunan da yake ci tafarnuwan nan sai an kai shi habbaki algarqad yace duk wanda ya ci tafarnuwa ya dafa ta Al-Imam Abu Dawuda ya hudu wanda wannan Muslim ya huddo shi Al-Imam Abu Dawuda da Nasa'i sun huddo ta hanyar Muawiya ibn Qurra daga baban shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani gami da wannan itace guda biyu ta farnuwa da albasa yace duk wanda ya ci su kada ya kusanci masallacin mu yake cewa in kun kasance ba makawa sai kun ci ta to ku kashe ta da dahuwa ma'ana a dafa ta Bukhari yake faɗa gami da abinda Al-Imam Tirmidhi ya ciro cikin ilalkin shi yake cewa hadisun hasanun hadisi ne mai kyau Bukhari babban malami ne na Al-Imam Tirmidhi shi yasa a cikin ilalul Tirmidhi yake yawan cewa Allah mashi rahama al-ilalul kabir ba al-ilalul sagir ba Bukhari Imam Tirmidhi yake da yawan cewa sa'altu Muhammadan an qawlihi kaza sa'altu Muhammadan ya cika wannan littafin da wannan magana me yasa dan saboda Bukhari babban malamin shi ne wanda ya karanci ilimin hadisi sosai a wajen shi wa kharraja at-tabarani ma'anahu kama yadda al-imam ibnu abi hatim ya karanci ke ta yawan a cikin durwa shi a cikin al-jarh wa at-ta'dil din yawan shi tambayoyin shi ne ga baban shi a cikin al-ilal din yawan shi tambayoyin shi ne ga baban shi Allah mashi rahama da jin kai wata ran an tambaye shi ina kawo kisan magabata dan saboda sanin zaburar da himma akan ilimi an tambaye shi aka zama har magabatan da suke tare da shi sun tambaye shi sun yi mamakin cewa ya akai wai ka cika da tattawai da yawan maganganun da kake tambaye babanka akan ilimin hadisi sun yi yawa ya akai haka ko da gida ɗaya kuke da shi amma wannan abun ilimin da ka kwaso a wajen shi yayi yawa sai yake ce musu sha'anin baba da ni da baba abun in na baku labarin shi yana da mamaki baba ya kasance in muna cin abinci karatun hadisi ne in yana kwance karatun hadisi ne in yana tahiya cikin gida karatun hadisi ne in yana wani aiki ko dushi za shi ina biye da shi sai ya shiga kofar dushi din zan komo muna karatun hadisi babu dare babu rana ba wani aikin da ke hana mu karatun hadisi shi yasa duka wannan ilalikin kuke gana hikaito su daga babana kuma Allah mashi albarka ya kwaso ilimin da ƴan baya suke amfana da shi Abu Dawud ya huddo daga hadisin Ali yake cewa nuhiya ani an akalu thumi illa madbukan an hana cin tafarnuwa sai in an dafa ta haka al-Imam Tirmidhi ya huddo yake cewa wanda zai ci ta ya dafa ta Ibn Majah shi ma ya huddo daga Annabi sai yake cewa kakku ci albasa yake cewa wanda take danya a wata ruwaya Muslim ya huddo yake cewa duk wanda ya ci wannan albasa ko tafarnuwa ko al-Quraf kada ya kusanci masallatan mu dan saboda mala'iku suna cutuwa da abin da dan Adam ke cutuwa da shi a nan Muslim ya hudo da ma ruwayoyi masu yawa wanda suke nuna mana wannan abin da aka faɗa kin al-Imam al-Khattabi yake cewa Allah mashi rahama da jin kai Annabi alayhi salatu wassalam ya sanya tafarnuwa cikin itace amma al'umma da dama suna kiran abin itace abin da ya kasance yana da abin da yana da asaq daga cikin rassa amma a wajen Larabawa duk icen da ya kasance ana ciro shi ana amfani da shi suna kiran shi da ice wanda kuma bayyana abun nan bayyana kwabri suna kiran shi da annajam kamar yadda yake sananne ne hadisi na 855 al-imam yake cewa haddathana sa'id ibn ufayr haddathana ibn wahab an yunus an ibn shahab yace za'ama ata'u ya raya anna jabir ibn abdullah cewa jabir dan abdullah za'ama ya raya annan nabi sallallahu alaihi wasallam az-za'am yana zuwa da ma'ana al-qaulul mujarrad kawai cewa yace za'ama bi ma'ana qala kawai akwai kuma za'ama da ma'anar cewa yace amma ana tuhuma shi da ƙarya ce yayi to anan gurin ba zaka dauki ba raya cewa rayawa yana nihin tuhuma su da ƙarya dan babu zancan abin da ya shahi ƙarya anan za'ama allazina kafaru allan yub'asu zancan za'am ne da ma'ana ana abin ƙarya ne yace man akala thuman duk wanda ya ci tafarnuwa au basalan ko albasa faliyata zilna ya nisance mu au qala ko yace faliyata zil masjidana ko ya nisanci masallacin mu wale qawri fi baitihi ya zamana a gidan shi wa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da aminci uti bi qidrin fihi qadarawat an zo mishi da tukunya wanda a cikin ta akwai kayan danye min buqulin nata kayan abun nan mabungura kasa fa wajada laha rihan sai ya samu warin su fa sa'ala sai ya tambaya fa ukbira bima fiha min albuquli aka bashi labarin abin da ke cikin kayan danye fa qala sai ya ce qarribuha ku kusantar da ita yana nihin ila ba'di ashabi zuwa ga wasu daga cikin sahabban shi wanda suke tare da shi falan mara au ya ra'u ya inda suka gani kariha aka laha suka ga annabi ya ki cinta qala sai yake cewa kul ku ci fa inni una yaga kai annabi sun ki ci su da aka meka musu sai ce kul ku ci fa inni unaji mallatu tunaji ina ganawa da wanda baku ganawa da shi sune mala'iku ahmad ibn salih yake cewa daga ibn wahab an zo da bi badrin an zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wani akushi ibn wahab yake cewa nan munwar da ke badar nan gurin akushi ba badar na yakin badar ba ibn wahab yake cewa ani tabqan fihi khadarawat yana nan katan akushi wanda cikin shi akwai kayan danyi wala mai zikuru lais bi ambata wa da abu safwan daga yunus kissa qidr kissa ta tukunya yace fala adri huwa min qawli zuhuri ban sani ba kissa tukunya daga magana zuhuri ce au fil hadis ko cikin hadisin take al-imam al-khattab yake cewa jabir ya raya nan ma'ana ba ana ma'ana tuhuma su ba anan gurin ne yace na killa ba wai yana nihin tuhuma ba he dai lamarin da ya kasance an yi sabani akan shi shi yasa ya kawo kalmar da ma'ana azza'am kamar yadda muka yi magana summa bayyana sannan ya bayyana cewa karhancin dalilin da yasa karhancin shine cewa ina ganawa da wanda buku ganawa al-imam at-tabari ya huddo da sanadin hadisin abi ayyub al-ansari yake cewa yayin da suka ki cin tafarnuwan nan sai ya aika musu yace suka ce inna fi hadhihi al-baqara as-sum wa ana rajulun qarbun nas wa unajihim yace akwai tafarnuwa cikin abincin ni kuma mutun ne wanda ina haduwa da mutane kuma ina ganawa da su nike kin wani wari ya fito musu daga baki na su ji shi wannan ruwaya tana nuni akan cewa wanda ya yawaita cinta ana so ya rage mu'amalanta da mutane ma hakanan wajen karantar da al'umma qur'ani da kuma karantar da al'umma ilimi sai a fahimta anan gurin cewa duk wanda ya kasance wannan sifa ce tashi to an karhanta a gare shi wanda ke cakuduwa da jama'a ya kasance ya ci su ba ma masallaci kadai ba sai dai Malik ya yi ruwaya daga Ibn Shahab daga Sulaiman ibn Yasar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance bai cin tafarnuwa hakanan albasa hakanan akura saboda mala'iku suna zo mishi kuma suna maga yana ganawa da mala'ika Jibril kuma sauran ta'alil da suka kawo da dama hadisi na 856 da limama yake cewa haddathana Abu Ma'amar haddathana Abdul Waris an Abdul Aziz qala yake cewa sa'ala rajulun Anas wani mutun ya tambaye Anas ma sami'ta nabiyallahi fi thumi ni kaji annabin Allah yana fada cikin tafarnuwa fa qala sai yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akala min hadhihi shajara duk wanda ya ci wannan itaciya fa la yaqrabana kada ya kusance mu ko wala yusalli yana ma'ana kada ya salla tare da mu ya huddo shi a wata hanya cewa fa la yaqrabana masjidana kai ya kusanci masallacin mu a cikin hani gami da cin su a kusanci mutane dalili ne akan cewa an karhanta su ga duk wanda zai abun nan zai kasance yana haduwa da mutane warin yana hutowa gare shi kamar yadda aka ambata wajen haduwar jama'a da dama sawa'un ko salla ce ko zikiri ne ko bada ilimi ne ko kuma wata huduba ce ko wani daurin aure ne dukkan shi makaruhi ne kaje da abin da yake kaci shi bakin ka yana wari wannan abin da yake halaka ne ina ga wanda zai sha taba ya kasance kuma ya taho bakin shi yana wari cikin masallaci ya kuma shiga cikin jama'a a cikin sahihi muslim ta hanya abi sa'id al-khudri yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa marra ala zira'atin ya wuce wata garka ta tafata albasa da shi da sahabban shi sai ya zamana ya ci mutane suka ci wasu busu ci ba sai muka maraita yace sai ya kira waɗanda busu ci ba ya jinkir ya gabatar da su wanda suka ci kuma ya jinkirtar da su ciya su koma daga baya baya wannan duka abubuwan da ke nuna mana cewa makaruhi ne ga wanda ya ci tafarnuwa ya halarci masallaci ko kuma wajen haduwa ta jama'a da sauran bayanai da dama da al-imam ya kawo wanda bazan mu kawo su bazan mu takaita na abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa na kuskure kuma Allah mu dokin sarki ya yi mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum ana hadari ne yadda ku